Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin tarayya za ta maida wa kowace jiha kudin da ta kashe wajen kammala manyan ayyuka mallakar gwamnatin tarayya domin kyautata rayuwar al'ummar ta. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ya furta haka ne yayin kaddamar da hanyar Jalingo Kona-Lau da gwamnatin jihar Taraba ta gina lokacin da yake maida martani ga bukatar da gwamnati ya gabatar na gwamnatin tarayya da mayar mata da kudi naira biliyan 1 da miliyan 310 da 655 da ta kashe wajen kammala aikin hanyar.
And this is why I am particularly impressed with what His Excellency the Governor is doing here, looking at the various opportunities in agriculture and trying to provide the facilities, even building the road to link one agricultural hotbed to another.
Professor Osinbajo ya ce, na gamsu da ayyukan da Gwamnati Darius ya dukufa wajen aiwatarwa, musamman a fannin gina hanyoyi da kyautata ayyukan noma irin na zamani. Gwamnati Darius Dickson Ishaku na jihar Taraba ya faɗa wa bakon nasu cewa daga watan Mayun 2015 kawo yanzu gwamnatin sa ta kashe sama da naira biliyan 30 kan gina hanyoyi 13, mallakar gwamnatin tarayya a garuruwa da kauyuka 22. Kudaden da inji gwamnan idan aka maida wa jiha za su taimaka wajen samar wa jama'a muhimman abubuwan more rayuwa. Bayan da aikin hanya, mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo ya kaddamar da aikin sabuwar fasahar samar da ruwan famfo mai amfani da katin ATM da manyan lambunan zamani na greenhouse da jihar Taraba ta tanada kan kudi naira biliyan 6.8 da kuma sama da naira biliyan 2. Ga bayanin da gwamna Darius Dickson Ishaku ya yi wa muryar Amurka kan waɗannan ayyukan biyu.
Domin shiga mun babban contract na kusan biliyan 6.5 wanda har muna ganin 2030 ba za mu samu wani matsalan ruwa a garin Jalingo ba. Za mu rika samu miliyan 75 kowane rana liters. 75 million liters per day. Kuma wannan muna ganin zai isa garin, kuma zai rike manyan kamfanoni wanda za su shigo nan garin su yi kamfani, kamar su vegetable, su tomato, su cucumber, su cabbage, su lettuce. Yanzu mun zo da wannan greenhouse din, kowane lokaci za ka samu wannan abinci isheshe. Yanzu mun fara kai su Port Harcourt da Lagos da Abuja. In Allah ya yarda za a fara daukan su ma da jirgi daga nan har Lagos, jirgin sama.
To ko me jama'ar jihar Taraba ke faɗi kan ayyukan da gwamnan jihar Taraba ya aiwatar musamman a fannin bunƙasa ayyukan noma?
Na jihar Taraba Adamu shi ne Taraba ke jihar Malla Hausa. Da yake shi manin wannan abin din jiko sai ka mu ne shi ya karin kudi da ba wanda zai dukka ta mu na aikin a Taraba.
Daga bisani, mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Osinbajo ya gana da bangalorin da tashi-tashin hankulan tsaunin Mambila ya shafa a asirce don neman hanyar warware rikicin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.